wannan jihar Borno Prophet Shugabagana Umar Azulum ita cikin watan 2021 za su bude dukkanin hanyoyin da ya hada jihar Borno da wasu jihohin da jami'an sojan Najeriya suka rufe sakamakon matsalan tsaro da kuma yanzu hakan ya kawo teku wajen gudanar da harkokin rayuwa ga al'ummar jihar Borno. Wannan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin faɗi a tsoron majalisar dokokin jihar Borno, inda ma ya ƙara da cewa jihar Borno ta fuskanci matsaloli da dama musamman ma na hare-haren 'yan bindiga, wanda har ya bada misali da kisar da aka wa wasu manoman shinkafa a ƙauyen Zabarmari. Ya ce abin takaici ne matuƙa, kuma suna nan suna ci gaba da gano bakin zaren don warware irin waɗannan matsaloli.
In that free movement of various road persons in the state. In view of that, it is our intention to open up free access roads to Dukwa from Dukwa to Zaborjitia.
Kese kamar da ku sani, matsalolin tsaro ya katse hanyoyin zirga-zirga da dama a jihar Borno. Saboda haka muna da niyyar buɗe dukkanin hanyoyin da aka rufe, musamman ma wanda ya tashi daga garin Dukwa zuwa garin Gamboro a cikin wannan shekara. Sannan kuma za mu buɗe hanyar da ya tashi daga garin Bama zuwa Banki a watan mai zuwa idan Allah ya yarda.
We shall ensure completely the opening of this road in such a way that there should be no effort.
Ya ce za mu tabbatar cewa mun buɗe waɗannan hanyoyin gaba ɗaya, wanda kuma za a ma bi su ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba, na sake farfaɗo da tattalin arziki a jihar, a cewar Profesa Babagana Umar Azulum. Na kuma tuntuni al'ummar jihar Borno ko ya suke kallon wannan furuci na gwamnan na sake yunkurin buɗe waɗannan hanyoyin ga sanin cewa da umarnin jami'an soja ne aka rufe.
Sunana dai Hussein Yusuf. Wataƙila dai za a iya yi a buɗe da, amma mu yanda muke ganin hanya wannan kowace hanya yanzu kaga da ta maturin gwarmar wannan ta bama ta da maturu ta manguna ta kullum za a tare mutane sau nawa sau nawa. To amma abin da duka dai wataƙila ya san yanayin yanda a bakin garin yake, ko wataƙila za su gano to ko kuma za su yi maganin ji wajen shekaru goma da ya gashi har yanzu nan da bayan gari ma kaman Zabarmar kwanan nan wannan bai kamata ce Boko Haram ya zo wajen ba, yanda sojoji a zuba ko ina wannan in ya dage din ya gani ya koma sojojin in sun dage da yakin daga cikin to za a yi abi ko yau ma in sun so za a yi abi ayi.
To ni dai sunana Muhammad Umar Kida. A gaskiya wannan abu da gwamna yake so ina gaskiya mun support na yake so idan insha Allah ruwa bare zaman dalaba dan gaskiya mu sojoji ne sun sha ba mu kunya su da dama dan kaga ba ce hanyar ganin shi muna tsoron cewa in ya samu wannan mulkin makan a ce shekara dama za mu samu hanya da dama. To gashi kuma an samu tsoron haka
kwara ran Lahadi ma dai sai da wannan rahoto ke nuni da cewa wasu mayaka da ake zan cewa yan bindiga ne sun sauce wani ma'aikacin agajin masu zaman kansu a hanyar Maiduguri zuwa da Maturu, wanda yanzu hakan babu shi babu labarin sa. Wani hanya dai ya tashi daga Maiduguri zuwa Maturu da kuma gana har zuwa kudancin Najeriya, kuma ita ce hanya guda ɗaya tilo da al'umma kan yawai ta zirga-zirga a kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.